Kokun san.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Laraba 26 ga watan Isfan shekara ta 1394 Hijira Shamsiya, wacce ta daidaita 6 ga watan Jumada Thani shekara ta 1437 Hijira Kamariya, har ila yau wacce ta daidaita 16 ga watan Maris shekara ta 2016 Miladiya. Masu sauraro, ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta, wato 16 ga watan Maris shekara ta 1977 miladiya, Kamal Jumblat, wani dan siyasa a kasar Lebanon, ya mutu a hannun abokan hamayyansa na siyasa. Haifi Kamal Jumblat ne a ranar 6 ga watan Satumba shekara 1917 miladiya a kudancin birnin Beirut na kasar Lebanon. Jumblat ya shiga harkokin siyasa a shekara 1952 miladiya. Wani abu mai muhimmanci a rayuwar Kamal Jumblat shine wato yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan Falastinawa akan gugurmaya da suke yi da haramcin ƙasar Isra'ila, musamman a yakin shekara 1967 miladiya. Bayan haka, Jumblat yana matukar adawa da shigar sojojin ƙasar Syria zuwa ƙasar Lebanon. Amma bayan da gwamnatin ƙasar ta Lebanon ta amince da hakan, ya zama bai da wata zaɓi, don haka shi ma ya amince da hakan. Amma har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai amince da shigowar sojojin ƙasar Syria ƙasar Lebanon ba. An kashe Kamal Jumblat ne, yana ɗan shekara 60 a duniya. An sauraro, ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 26 ga watan Isfan shekara ta 1373 Hijira Shamsiya, Said Ahmad Khomeini, ɗan Imam Khomeini kudisa sirruhu, wanda ya sassa jumhuriyar musulunci ta Iran, ya rasu shekaru 6 kashal bayan rasuwar mahaifinsa. Haifi Said Ahmad ne a shekara ta 1324 Hijira Shamsiya a garin Qum, kuma ya tashi a gaban mahaifinsa Imam Khomeini kudisa sirruhu, inda ya sami tarbiyya ta gugurmaya da zaluman sarakunan Iran. Said Ahmad ne yake kai kawo tsakanin mutanen ƙasar Iran da mahaifinsa Imam Khomeini kudisa sirruhu a lokacin da yake gudun hijira a ƙasashen waje. Sannan bayan samun nasara juyin juhali musulunci a ƙasar Iran, ya kasance tare da mahaifinsa, duk tare da cewa an buƙace shi da ya riƙe muƙamai masu girma a ƙasar Iran. Said Ahmad dai ya bayyana goyon bayansa ga Imam Said Ali Khamenei bayan da aka zaɓe shi a matsayin jagoran juyin juhali musulunci a nan ƙasar Iran bayan rasuwar mahaifinsa. Da ƙarshe, masu sauraro, ko kun san cewa shekaru 2 da suka gabata a rana irin ta, wato 16 ga watan Maris shekara ta 2014 miladiya, mutanen yankin Crimea na ƙasar Ukraine sun zaɓi haɗewa da tarayyar Russia. Kafin haka dai, bayan faduwar gwamnatin shugaba Viktor Yanukovych na ƙasar Ukraine, sojojin Russia da suke tekun Black Sea sun mamaye yankin Crimea. Sannan daga baya, sojojin Russia suka shiga cikin yankin, sai kuma don halattawa kanta mamayar yankin, gwamnatin ƙasar Russia ta gudanar da zaɓen jin ra'ayi ko kuma raba gardama ga mutanen yankin Crimea, inda suka zaɓi haɗewa da tarayyar ta Russia a rana irin ta yau. Mafi yawan mutanen yankin Crimea dai 'yan ƙabilar Russia ne.